Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Suna na Hauwa Sharif. Madalla, yau muna uku ga watan Disamba shekarar 2024. Shirin yau da gobe yana kasar Ghana, inda wakiliyarmu da ke can Hawawa Abdul Karim za ta kawo mana bayanai da hirarraki daban-daban game da babban zaben kasar da ke tafe, a yayin da al'ummar kasar Ghana za su fita rumfunan zabe domin zaben sabon shugaban kasa a nan da 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa idan Allah ya kai mu. Don haka, ba tare da wata ba, zan ja gefe in bar ku da takwarattawa Malama Hawwa'u cikin shirin na yau da gobe.
Jama'a sauraron mu barkanku da wannan lokacin. Ni ce taku Hawawa Abdul Karim yan kwaniya da zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau shirin namu zai fara da tattaunawa da wasu matasa waɗanda ke goyon bayan manyan jam'iyyun siyasan kasar Ghana. Sai wani taron zaman lafiya da aka hassasa wanda ya samu halartar manyan maluma da fasoci domin zaman lafiya a wannan lokaci da ake dab da zabe. Sai mu kawo ƙarshen shirin da taron saukan Alkur'ani da iyaye mata suka hassasa domin a samu zaman lafiya a kasar nan. Wannan taron kuma ya samu halartar matan mataimakin shugaban kasar Ghana kuma ɗan kakar babban jam'iyya mai mulki MPP Hajiya Samira Bawo.
Allah gani rabbo gani abadana.
Yau saura kwana uku kacin 'yan Ghana su shiga rumfar zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisu, inda kowane unguwanni za ka ga an ɗora hotunan 'yan takara a jikin ginin gidaje. Wasu wuraren kuma an ƙawata su da tutocin jam'iyyun siyasa. Kazalika a wasu wuraren an yi zane-zane na musamman, wato fuskokin 'yan takara ne, tun daga kan masu neman shugabancin ƙasar har izuwa 'yan takarar majalisu ne aka yi zane-zanen su a jikin gine-gine. Yayin shigar mu cikin unguwar Nima, inda ake hada hadar kasuwanci da ke cikin mazabar a yawa su East a nan birnin Accra, haka muka gani. Za mu fara jin ra'ayoyi 'yan mata guda biyu da na gansu sanye da kowa ya sanya kalar tutar jam'iyyar da yake so.
Salamu alaikum, ya sunan ki?
Sunana Aisatu.
Aisatu, me kike yi a wannan kasuwar Nima?
Ina saida kayan yaji.
Me sauran kwana uku ai zabe, wa za ki zaba?
A wallahi dan zabe ba umiya.
Ba umiya?
Ba umiya dan zaba.
Me yasa da ki zaba?
Dan zaba ba umiya, dan aikin da ba umiya ya yi ya sa soyayyar shi ya kama ni, shi zan ba.
Ina ganin akwai nasara?
Insha Allah.
Ko
da ikon Allah.
Insha Allah, nagode.
Allah muke fadi mawa. Sai sa komai Allah ne, mun san da sha ma Allah ba umiya. Sai ya dauki wannan gadi.
Assalamu alaikum Hajji.
Wa alaikum assalam.
Ya ku yaje shi wannan babban kasuwar Niman nan, me kike yi?
Ina sada kayan sobo.
Kayan sobo.
The spices.
Da kayan
mata.
Shin zan go kafe?
Nan ga na kafe, nan ga ci aka sa cibi na cikin Nima.
Sauran kwana ku a sai a yi zaɓe, za ki fita ki zaɓe?
Zan yi zaɓe sosai.
Wa za ki zaɓa?
Lema da John Dramani Mahama da MPC Honorable Macnaiza.
Me yasa da ki zaɓe?
Don yayi muna gaske dai, John Mahama yayi muna kuma zai kara yi muna da ikon Allah, kuma zai kara yi muna.
Kina gani akwai nasara?
Akwai nasara da sosai, da izinin Allah akwai nasara. Akwai na ba da ƙarfin mu ba mu sata. Mun saba ci su suna sata, shekaran ga Allah bai ba su sata. Allah ya zabi mai gaskiya ba mu sata, da iko Allah za mu kwada, za mu ci su ne kamar na America.
Ko jama'a ma sauraro, kamar yadda ka sani muna cikin babban kasuwar nan na Nima. Idan ka shigo wannan mazabar za ka tabbatar kamar lalle kan ka shigo yankin ka, jama'a su shirya sab, ana rali ana siyasa ana gudanar da kuma kasuwanci a lokacin da zamu tattauna da wasu muji bangaren jam'iyya mai mulki sun hanga sa wasa wanda za su yi domin yaki neman zaɓe bangaren jam'iyyar NDC ta hamayya su ma sun hanga sa wasa a wuri daya za su dukkanin su makwabtan juna ne za su yi wannan wasan daga cikin yaki neman zaɓe na ƴaƴan takararsu wato ƴan takararsu za mu samu ɗaya daga cikin bangaren jam'iyyar NPP da ɗaya daga cikin jam'iyyar NDC mai NDC mu tattauna da su mu ji irin manufofinsu da yadda za su haɗa kai su tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan lokacin da ake dab da zaɓe.
Salamu alaikum da wane ke magana.
Ayyo alaikum salam wa rahmatullah sunana Baba Alhaji ni dan NDC ne.
Ya ku karfa.
A sunana Abdullahi Ali dan MPP.
Kan so san wanda MP mai wakiltar mazabar ku daga majalisa wanda ya tsaya takara.
A Honorable Macnaza shine MP mu na Ayawaso East sannan kuma Honorable Zakraman shine parliamentary candidate na MPP Ayawaso East constituency.
To zan so san wani abu ya ja hankalin ka matsayin ka na jam'iyya mai mulki MPP kake ganin wannan jam'iyya ta dace ta koma kan mulki.
Farko dai dacewar MPP ya koma kan mulki wato mu break 89 is very clear. Wannan alhairin da gwamnati ya kawo na MPP 8 years mu ya dace a ce mun continue for another 4 years. Na farko yau alherin party nan na MPP ko ce mulkin president Nana Addo Danko Akufo-Addo da Dr. Mahamudu Alhaji Mahamudu Bawumia kaman saukowan adari ne in ya sauko kofan kowa yana jikewa ba wai kofan wani ya jike kofan wani bai jike ba. Free education
shine bambancin shi da sauran jami'a. Kai ra'ayi da haka a matsayin ka na wakilin jami'ar NDC?
A ba ra'ayi da haka ba.
Menene hujjar ka kan rashin ra'ayi?
Ina da hujjoji daban-daban. In fact sai wa mu nan nan ga muna kira shi Nima Highways. It has been one of the first highways in Ghana. In the da manyan shugabannin kasa na Ghana da ƴan waje duka sun zo Nima Highway ake bin da su. Yau in ka duba Nima Highway inda kike sai sha ce kasan da garin da shugaban kasa yake kenan gidan na bayan gano vice president yana bayan gano kanda sha ce wai abin da sun ka bar muna kenan shekara 8 ai sai mu ce a muna neman sakiya bayan haka nan in ka duba lamarin tattalin arzikin kasa da muka kira shi economy kasan sannan mu bar sarauta 2016 dollar yana four cities sanin dollar gaje africos akwai sanin dollar da zamana na duniya duka amma su wasu maganti na su gaje togo su maganti na su
bayaya na NDC ya kawo wasu maganganu na farko ya kawo magana kaman batun dollar aside from batun dollar e kawo batun city muhimmakan mu gaskiya wai kamin su bar mulki 2016 sun bar dollar kan 4 city kamin ku fuwa kuma ya bar mulki ya bar dollar kan 1 city 1 city 1 dollar every in day you are trying to tell me kaman yo MPP they manage economy na very well ba based on that ya kamata vote my NDC. NDC suna kan power suka iya from 1 city suka kai to 4 city so with that in yo akan that the whole world muna cikin global economic recession ba garin da ke dollar kudin garin ne fi dollar. I'm always challenging na challenge inda akwai garin African ga kudin shi ya fi dollar aka muna ce garin ga kudin shi ya fi dollar then from there we can argue on that. Election kuma lokacin election da kunu 2 city yau da kunu 5 city an wuce yanzu ana duban ni da ki me government one policy government ke kawo mu duka mu ci amfani kaman free education yau idan John Dramani Mahama aka ce wai shine president in Ghana Allah kiyaye 4 years Mahama bai bari dollar nan da yau aka ce wai na 16 city Mahama bai bari komo 4 city wannan mu duka mun san bai yi sai dai dollar nan e je 20
John Mahama as a head of economic management team in 2009 to 2012 she the head of economic management team do a record in 2008 2009 2010 akwai world economic crunch a lokacin da Obama ya zama president in America ya kamata ya bail out what company in America yanda za su yi su survive the world economic crunch at that time je ka duba record John Dramani Mahama ya samu 33 months of single digit inflation back to back, the level of unemployment at
8% John Dramani Mahama. But any policy there, they can't see again. One in Kuma John Mahama, yeah, in a Sarah Kandalino one.
Nasamani, Nafarko, John Dramani Mahama, Zekau, Abinamuka, 24 hour economy. Masalang, Matasayo, Shin, Haiki. There's work out 24 hour economy in the 888 times Uku. More run shift hiking, so Uku. One na ya body don't wanna otherless I'm hiking.
Tell you yeah, but don't work.
Say your first king one unemployment bracket. John Dramani Mahama na cow one buy a hackana. His excellency John Dramani Mahama where about a friend. Nasaman in there's all your review. Free education, you make it even much better. Review free education means Yana the what's day school to
the England free education.
Exactly. You make sure come on your muna zamanga bash in the Kekan free education. Bash in the Kekan free education. In fact, 80% of the component in is born by the parents. Do you know that? 80% of the component in free education is born.
This is totally agaskiaban. In the case of free education, 30% or 80% of the component in EIN. Now for co. What are the components? That's the first question. Take note. Africa Education Watch report on free education.
80% of the components of free education is borne by the parents.
Thank you.
That is the fact
Thank
of the
you.
Matter.
Yanzua Kangawe, African Watch.
Education Watch.
African Education Watch.
Yes.
Are they Ghanaians?
Yes.
You don't need a King Gaduka.
Yes.
Need a King.
Yes,
need a Nazwa. Need a King Gaduka. Musa needs a practical thing. They can build your fact on theory. Practically, can have the dia, not the dia, can have the canoa, and locate a school. Kera Kaje school. The only thing that the parent has to provide is the prospectus in the school. That's why. Prospectus. Nazwa. Prospectus in the that's why. Abin Kera Kaje Kaje has nothing. Has nothing to do with the government.
How much?
Has
how much
nothing
does it
to
cost?
Do with the government.
How
the
much
school fees
cost?
Will be paid by the government. The school uniform will be paid by the government. The feeding will be provided by the government. So, Yanzu, how come Yaka Katamu and 80%? Aside from that, you know, Yaiwan Magana, where former President John Dramani Mahama as the head of the economics, it's not true. Former finance minister and the when the IT and the late president Atamos, ya clarify Ebar Mukasankama under NDC as finance minister, John Mama was never the head of economic. John Mama inflation with single digit is under NDC. John Dramani Mahama Mukasamo at agriculture mu was doing a negative. It's a fact. It's a fact.
Mumbarimusu, unemployment rate of 8%.
Under John Dramani Mahama, Mukatama, Unemployment Graduate Association. Kunsa riga kwala daya amma ba size daya bane akwai wani slim akwai ina da jiki sai ba lalle dole ne kowa ya bi MPP ba aka ba lalle dole ne kowa ya bi NDC ba in mu duka muka yi muka fahimci wannan mun samu hadin kai zango ya kamata mu kawo development muke ne ban zango ba fada ba saboda siyasa
gwada daji ga tsumma sai wuda za da raba su shiri na yau da gobe la ilaha illallah
To shirinmu na gaba kuma wato Sheikh Abubakar Ali na Fari shugaba na Light Foundation ya sai da taro da ya gayyato manyan pastoci da limamai domin su yi gargadi kan zaman lafiya. Sannan yayi wani karamin kundi wanda a ciki akwai ayoyin Alkur'ani. Haka ya zakulo wasu chaptoci na Bible domin wayar da kan dukkanin al'umma. Bara mu ji dalilin yin hakan daga gare shi.
La ilaha illallah duniya
doron zabo. Assalamu alaikum sai.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Barkanmu da yau.
Barka ke dajiya.
Kai ne kurkun da ka kafa taron da ka da pastoci ɗan Kirista da sarakan ɗan Kirista da musulmai malumma da imamai ko baka
ba? Haka nan insha Allah babu shakka wannan ba mamaki bane domin abinda tafiyan mu ya kunce kenan. Tafiyan mu cikin shekara 20 ba daya. Muna yada zaman lafiya saboda addinin mu an gina cikin zaman lafiya. Shi yasa yaya za mu bari wasu mutane su gane kaman mu kanda ake fadi game da musulunci da sunai na ba gaskiya bane yafi irin taro haka ce mu nuna mu hada kristoci da masu fadi aji kagan manyan anguwa sarakuna sun zo da limamai saboda suna da mutane kuma sun yi magana ana ji shi yasa Life Foundation in kundin da muka wallafa limamen ga su doce shi ko ina shi yasa mun yi shi ba free of charge a cikin aljifin mun yi copy 100
abinda kake nishi wato kun yi wani da kuka rubuta abinda ya danganci zaman lafiya za ku raba ba limamai da pastocin gane dukkan baki da inda dai abin zai kai wato duk kowane lokaci idan suka tsaya kan mimbarin su su wasar da zaman lafiya ko ba
haka nane abinda muka wallafa an ka karanta shi mun yi shi kaman ka duba ma kaman jarida ko abin ga amma akwai message ciki mun Kirista ya doce shi yayi amfani an musulmi ya doce shi yayi amfani ko an gayyace ka kai Kristiyan ne taron musulmai ka san cikin addinin musulunci abinda aka fari kan zaman lafiya an ka karanta wannan kundu ka samu karin bayani da karin aske abinda ya samu kai sannan kuma gane aka ce Muslim and Muslimai da yan Krista mu duka muna tujan yanjuna muna zaman guda ka ga gida guda ga musulmi ga kaza anguwa guda ga jiran musulmi ga jiran wa Kristiyan mu duka muna tare shi yasa zaman lafiya ya zama dole mu duka mu karfafa zaman lafiya
kana da fargaba da zabin da za
yi lalle akwai fargaba to amma insha Allah da roƙon Allah da muka kiyaye manyan da politicians sun ganda suke yi ya san kaman indai akwai tashin hankali ko sarautar da kace na baka jin dadin shi shi yasa akwai dai fargaba in ba fargaba ka duba abin da yake faruwa a kasan buku shekaru da shekuwa ba mu yi mun kashe wuta buku kawai kenan to in wutan ya kama Allah ya kiyaye wasu garu kafa yaya za mu yi shi yasa na bukun ga ban zama nan gance kaman mutane buku kawai ba mu ma yana affecting mu me yasa saboda a duba irin azurkin da ake bata saboda a kashe the security the curfew the abubuwa da yan tsaro inda suke wurin na kudin tattalin arziki na
inda dauka ake
ana abin
da kuma
da kwance hankali inda akwai kwance hankali da an doce shi a jira liktoti a jira hospital a jira school ayi abubuwa da yawa
gargadi ga matasa
ina gani mu wannan gargare ne ma ina ciki mu ji tsoron Allah mu san cewa kaman in kaje ka jima wani ciwo ko wani ya lure ka kaje ka yi jima baban wani ko uwan wani ciwo to ka san kaman akwai mutuwa ba za ka zauna da rayuwanka hal abada ba ubangiji Allah yana ganin ka dare da rana shi yasa ka san kaman ka duba abin addini ya fadi wai in ka yi tattali ka kiyaye rai guda kaman ka fance rai mutane duniya da baki daya amma in ka zama kai sanadiya har rai ya fita kaman ka kashe mutane duniya duka baki daya
la ilaha illallah duniya doron zabo duniya
har ila yau a wannan taron muka ci karo da fitaccen masanin harkokin siyasa na kasa da kasa inda yanzu haka za mu tattauna da shi
ina yau da gobe muliya America
wannan taron da aka zo kana gani zai taimaka ma rayuwar matasa irin taro haka na zaman lafiya da aka hada manyan pastoci da malumma
na farko it goes a long way ya taimaka rayuwar matasa don idan ni arne ne yanzu nan na zo nan ko pastor na ma ya je kungiyar musulmai ta kan dan fahimci kamar alaka da musulmi ba laifi bane ba matsala bane isa idan na duna anguwa ma ko akwai musulmin da ne su ma don waye na matasa da bamu da fira bamu da alaka a ofu kamar oh normal
ba komai tun da pastor na ya
ya in kusanta da su mu samu fahimta da fira sannan haka nan kuma sakon da suka suka jinan duk da suka koma kan whatever platform da suke da shi sun isar sannan shi takadan ma da muka launch din nan on guided on wanga peaceful guiding bai ka duba akwai both perspective akwai ayoyin Quran da hadisai cikin sannan akwai chapters in Bible nasu da haka da suka kai wanga kuma kan platform su suka raba kuma to go a long way to deepen dama mu ba mu da matsala tsakanin jinin mu amma kin ga kwanci hankali babu ne da ake daukar shi kan wallasa ba you always have to ai ku kokarta ana tunasar da juna da ku akai rashin fahimta ya zo tsakanin mu amma idan muka fahimci muna tunawa bai kai mu fada ba always look for ways of setting our difference peacefully don sannan bi musulmi ba mu dewa kan kasan nan sai idan aka mai da wai don wani ya zama musulmi wani bai zama musulmi ba kai kan addini kawai da mu kafa zabi dai kai wani matsayi kan an fara kafa kuriya akan addini da mu manta da actual issues of election is about bread and butter abinda da mu ci sutura da rufa siri kawai da kan ji addini ba don idan da mu biya tax ba tambaya na Allah sallah ba tambayan wani kamar yana zuwa cuci ko tambayan wani yana zuba maturu giya ko wani ana karban tax ne flat kuma an karbi ne da kan wai dai maka wani abu da dai da ka samu amfani isa inda da mu shi mu kula da hankalin mu shine abin da aka karbi tax na rayi an aikata ko ba aikata ba sai rayi kaman ko yin ga kaman cikin ayyukan su bai da yadda kaman da su abin da ya dace to inda ne tan aka samu matsala ba da je wajen police ma kai kara ba kin kuwa da ki murni ya sa cikin hannun shi tashi hankali ya fara zuwa kenan sannan ranan kafa zabin kuma da kanshi mu focus kan internet abin da ake cewa misinformation and disinformation
ya da labaran ƙarya
kawai kowa ya tashi je zuba nashi kamin mu dauki mataki mu yi kokari mu bincike mu gan kaman abin aka ne ko ba aka bane in kuma ma aka ne kaman abin wani yayi abin da bai dace ba akwai umurnin kasa inda ya fiya address din wannan babbe mu yi kokari mu bi kan wayannan
wannan zaben da za a yi wani abu ne kake gani wannan abu sai iya ya zama idan ma suna ta shine suna
ya fito ga inda EC da koti suke ababen su yanzu nan
yanda EC hukumar zabe take son ta aiwatar da lamarin ta yanzu
idan ta kafa shakka cikin zuciyar wayansu ko isi na da gaskiya ko abin da ma ya dace dai musu karfi su amince kamar lalle it is the right thing takobin su karara a bayyane kowa na gani iso yan gari da kansu gan wanda ya dace da wanda even when the right thing is being done yayi difficult a yadda kaman
gaskiya kaga kaga siyasan kasashen waje to wannan zaben da za a yi 2024 na 7th season wannan akwai wani abin da kake ganin ya sha bamban da wasu abubuwan da siyasan da aka gudanar a bana
eh na farko kin ga kaman for the first time muna former president recontesting for Kukino. And I think Madam Mukadba for the first time perhaps in a long time or if not for the first time ever. The two leading candidates who've been the Kasum two at Ari watching Ghana. And so these two trends Abunede is a man is that it has been Sakan which can Zangu Mada Kanshima the division is Rabu and Ku Karifi this time around. Is I think that's one of the keynotes and then again. Now it's very simple. Kan wani matasan zango ya bar wani rude shi don siyasa ya je ya fada. It's about bread and butter. Abi amfanin duniya ne ba wani addini ba wani bauta ba abi addini ba ne shi sa. Ka duba inda ke gaya maka tsakanin su don su bin duka mutanen mu ma ne yan zango. Ka duba inda ka ga da aka ci amfanin da kuma ya dace maka ko ai rayi da abin da mai shece da yi idan aka ba shi mulki kawai ka je ka kafa ka ga gida ka kwanta amma babu ne zaman da kawanda mu zo muna buga juna muna jima juna ciwo ba.
Dan gabatar da kan.
Ni ne Alhassan Sulaiman Bello. Idan rakiya
masanin me masanin
siyasa political analyst
la ilaha illallah duniya doron zabo duniya da
yanzu mun shiga shirin mu na gaba
kun jama'a masoran mu yanzu mun shiga inda wato matan mace ne sun shiga ban kasa kuma uwar gidan ne sun takarar babban jam'iyya ne mulki Hajjia Samira Bawiye inda za ta gudanar da taro tsakaninta da iyaye mata matasa. Wannan taro na iyaye mata ne da matasa inda ta ce za ta taro su tattauna damuwarsu sannan ai karatun Qur'ani yadda za a yi ƙasar ta zama lafiya. Za mu ji baki iyaye mata mu ji nasu ra'ayin dangane da wannan taro.
Wannan taro da mun yi shi ne saboda election da za a yi mu ba mu yarda da komai ba mu ba Allah da Qur'ani ba. Yasa muka zo muka kawo kukanmu muka sa hannun Allah muna son Allah ya yi muna fada kuma ya sa NPC da PC su mu dasu sai duka Allah ya sa su kwashi kujerar nan duka hannun NDC kowa ne ya tsaya da mu Allah ya sa mu kwashi sannan babanmu kuma muna son a yi rasuwa da Qur'ani cikin Ghana muna son Qur'ani ya zama constitution Ghana Qur'ani ya magana jagora mafarin shi kuma Muhammad Sabila ta sa mu kira malumanmu mun yarda da Allah kuma mun yarda da su
Shafin kofar nan jama'a hannunku yake yana buga kofa shafin hannunku yake in kun bude mishi wata rana kuma kun samu in ya dace wata rana naku ya zo yanda Allah ya ce in kama wani shi shi ma yayi manaka yasa ku duba kaman votin ga zamu yi makanmu ne yanda muke fadi annan garin ga su suka fi yawa su suka zabi Dr. Bawumia yayi shugabanci su suka zabe shi yau suna kallon mu sun sa mu na ido suna kallo mai musulmai za su kuma ba ce abi abin banza ba alkhairi da zai zo gare mu jama'a yau mun yi mu ce government da ya taba taimakan Zango shine MPP ba government da ya taba zuwa ya tuna da ƴan Zango yaran mu sun karatu yau takaicin ka jero kan school fees wurin wani ya huce yau nursing training allowance yaran mu suka ji ana biyan su teacher training suka ji ana biyan su yau yaran mu suka je university Ghana card kada suke ni sun samu student loan su je university da shi yaran mu kuma su zama wata wani abu wata rana abinda ake nema kenan yau inda muke tsayin ga muna nema muna mamu bi shekara da shekaru albarkacin MPP government muka samu wuri haka muna zaune abin fafari abin sha'awa yau mu duba project da aka samu ce da in ka shiga wani zango a ce ba inda za a baka kai project amma an yi project da dama yaran mu an ba su scholarship sun je su koya yaran mu sun samu aiki suna yi amma kadan kenan insha Allah idan sarautar ya zo mun samu fiye da haka saboda wangade zamanin namu ne kuma wai namu ya fi nasu zamanin namu ne gida ya koshi sannan waje ya samu gida ya koshi sannan waje ya samu isa ku yi hakuri saboda Allah ni na ce wanda ke NDC ma na san ana yin siyasan son rai kana son abu ka kama saya wurin amma ranar December 7 Saturday mai zuwa garin Asaba kin ka je ka vote ma Dr. Mahmudu Bawumia saboda ka farkar da NDC kamar su ma su kawo da musulmi don ka cire vote musulmai da ƴan zango cikin vote NDC ba su taba cin sarauta gananga musulmai da ƴan zango suka malama NDC bayan amma sun taba ma musulmi alfarma irin haka sun taba cire ma mataimakin shugaban kasa musulmi ba su taba yi ba kamar yadda zama da mu hawiya ai aiki da mu a jingine mu gefe a ce mu dai in za je gaba ba zuwa da mu kamar yadda mu hakuri saboda Allah
murya America kenan mai gidan mai daba gurmi
to madalla an gaida malama Hawwa Abdul Karim da fatan za a gudanar da zaben kasar Ghana lami lafiya cikin aminci da haka kuma muka zo ga karshen shirin namu na yau a madadin Hawwa Abdul Karim din da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin sai Fiona Nanduru da ta hada mana shirin a washe rike muku fatan alheri daga nan Washington DC